ban sani ba ko an gane wannan. Na'am. In ke gama shan kwalliya, in ke mai daura dan kwali sai kin daura dan kwali, an kashe dauri dan kwalin ya kalli kudu maso arewa. An fesa turare sai ki zo bakin gado sai ki zauna. Me yasa? Saboda kina so in ya tashi daga bacci yana bude idon sai ya zama ke ya fara gani. Malaman psychology sun ce in ka tashi daga bacci da safe, abinda ka fara gani shi yake zaunawa a zuciyarka har rana ta fadi. To ke kamata ya fara gani ki zauna a ransa har zuwa yaushe? Har san da rana za ta fadi, kuma a cikin dress mai kyau, a cikin yanayi mai kyau. Saboda haka yana bude idon sa sai ganki kin sha ado kaman daga sama ta dake ka sauko. Kina kuma zaune a bakin gado kina dan kallon sa, kina dan masa murmushi na kauna da soyayya. To zaki sha mamaki, zaki ga ya rufe idon da kansa sai rinka bude idon a hankali a hankali a hankali. Kusa dalili saboda dai lokacin yana so ya confirming wai a duniya yake ko a aljanna yake, saboda bai san ina yake ba. Ina fata an gane wannan. Yana gama bude ido kuma dama kin dan kin dan tara da kalmar ki ta kauna da zaki sai fada masa, saboda kina so ki diga masa sinadari na soyayya a zuciyarsa wanda da shi kike so yayi ne a wannan ranar. Saboda haka kin dauke shi kaman dan jariri karami, yana dan bude ido, ki dan kalle shi ki dai murmushi a ce ko masoyina ko jarumina ko sadaukina ko habibina ko sahibina ko ruwan sanyin zuciyata ko a samu ta yi kalma ta kauna da soyayya a gaya mashi. Ban sani ba ko kun gane wannan karatu. Na'am. In ya tashi da me yake farawa? In sai ya karya yayi karin kumallo yake zuwa ya wanka, to shikenan sai a tana da masa makilin da brush da zai goge hakorin sa zai karya, ko ashwaki da zai goge bakin sa. In babu ki kokari ki tana da ashwaki a cikin gida. Ashwaki yana da muhimmanci, sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in ba makilin ko brush, ashwaki har ma ya fi lada, ana tashi sai a mika masa ashwaki ya je ya goge bakin sa. Sannan idan kuma sai yayi wanka yake karyawa, kan ya gama kin gama shirya masa ruwan da zai wanka da shi a bandaki, inda ruwan sanyi yake yi an tara da masa, inda ruwan dumi yake yi an dumama ruwan an tara da masa, an kai sabulu, an kai kwandon wanka, an kai tawul, an kai duk abin da ya kamata a kai. A lokacin zaki kama shi ki masa rakiya ki kai shi bandaki. Akwai abin da mata ba ku sani ba, shine ki yi wa mijinki wanka ya fi lada fiye da ki yi wa danki wanka. Yanki mata ba su gane wannan ba. Mijinki ki rinka yi masa wanka, kar ki bari ya rinka yi shi kadai da kansa. In ya shiga bandakin ki bi shi ki cucuda masa bayansa, ana dan masa wanka ana dan fara hakan nan. So sai wankan ku ga ya dauki lokaci, bai san ya ake wankan ya dauki lokaci ba. Amma yanzu kuna da kokarin yi wa yara wanka, amma ba ku cika yi wa mai gidan wanka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa yake wanka, sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk hadisan wankan janaban Annabi daga wajen matansa aka samu, saboda tare suke yin wankan. Wata yin tana baka labari tace muna wankan da bokiti guda daya hannunmu yana haduwa a cikin daron ruwan. Wata tace muna wanka da Annabi, Annabi yake rinka yi da sauri da sauri, har ya rinka ce masa da'ali da'ali, bar mu haka bar mu haka. So ki bi shi bandakin ki masa wanka, in kuma shi yake yi da kansa duka bata baci ba. In ya gama a goge masa jikinsa da tawul, a shafa masa mai, a zabo masa rigar da ya kamata ya sa, wacce a ranar a cikin ta kike so ki ganshi, ya saka, a fesa masa turare, sannan a kai shi wajen da zai ci abinci. In zai ci abinci kuma ko shi kadai zai ci abinci, karki tashi ki bar wurin, ki zauna kusa da shi, ko fanka na juyawa dan samu wani mafifici yana dan ce kina dan masa fifita, kina dan kallon sa kina murmushi, kina dan masa maganar kauna da soyayya. Idan miyar barkono yayi yawa a ciki ko gishiri yayi yawa ba zai gane ba. Ila fata ana gane wannan. Amma in kika tashi kika bar shi kadai, duk matsalar da ke cikin miyar zai gano. Amma in kina kusa kin dauki hankalin sa bai ganewa. Sai dai in yana da ulcer in ta tashi yaje sha jolosin, amma dai ba zai gane abin da yake faruwa on the spot ba. Ba sai ba ko kun gane wannan. To balle sunna ce ka ci abinci tare da matarka. Aisha radiyallahu anha tace har gurgure gurguren kashi muna yi tare da Annabi. Annabi ya gurguri kashi ya miko min, nima in gurgura, in mika masa ya gurgura. Tace in na gurgura na mika masa sai rinka kallo in ga ina zai sa bakin shi. Tace sai in ga ya sa bakin sa, inda na sa baki na sai in ji wani dadi ya kama ni. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun yanzu wani gani yake kauyanci ne ci abinci tare da matarsa. Wani sanda take amarya suna ci tare, amma yanzu ƴaƴanta bakwai ba za su ci abinci tare ba. In ƴaƴanta 27 zauna ku ci abinci tare, sunna ne. Sunna tawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda yana ƙara kauna da soyayya da danƙon zumunci.